This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Amurka ta ƙara zarga ƙarin takunkumi akan gwamnatin sojin Myanmar. Gwamnatin Farisa ta wato ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai birnin Karman. A ranar Laraba da karan Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da makami mai linzami na Houthi.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta sake gayyatar manyan shugabannin tsaron kasar a mako mai zuwa domin tattaunawa tare da samar da mafita akan matsalar rashin tsaro da ta addabi kasar.
Najeriya tana da iko da yanayi da karfin jami'an tsaro wanda za ta iya magance wannan matsala cikin kwana 28. An cika a kai wata 6 akalla da kashi 65 ko 70 ko 75 cikin 100 zuwa 80. Kun abin da nake faɗa shine kinyi ake yi ba wai kasawa akai ba.
Dr. Yahuza Ahmed Getsa kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji yadda ƴan Niger ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da sanarwar janye kasar daga kungiyar ECOWAS ko CEDEAO da hukumomin kasar suka yi. Bayan haka za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya tattauna akan yadda ya kamata gwamnati ta karfafa gwiwar mata masu sana'a a kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Amurka ta ƙara zarga ƙarin takunkumi kan gwamnatin sojin Myanmar. Shekaru uku bayan sojin sun kifar da gwamnatin ƙasar a wani juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 da wasu mutane da ɓangarori hudu da ke da alaƙa da gwamnatin. Ma'aikatar cikin gidan Amurka ta ce matakin na baya-bayan nan zai datsi hanyoyin samun kuɗin shigar da ke tallafa a gwamnatin sojin, taka talakawan ƙasar da masu taimaka mata da kayan aikin ƙera makami a ƙasar ta Myanmar ko Burma kamar yadda aka santa. A jiya Laraba ne ofishin Baitul Malam Amurka ya bayyana ƙaƙaba takunkuman akan rukunin kamfanin Chiwei Pio da mai kamfanin Taiwan Zhou da mai ɗakin shi da manyan 'ya'yan shi biyu. An kuma bayyana aza takunkumin akan wani kamfanin dakon kaya ta ruwa da ke Myanmar mai suna Five Star Line. An da ce ɓangarorin biyu na da alaƙa da kamfanin kula da tattalin arziki na Myanmar, Myanmar Economic Holding Company Limited ko kuma MEHL, da shugabannin sojin ƙasar biyu, sojin Burmese da kuma Tatmadaw ke tafiyar da su. Tuni Tatmadaw ɗin ta yi dumu-dumu a harkokin kasuwancin da ke samar mata da kuɗaɗe na kanta. Gwamnatin Farisa ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai birnin Karman a ƙarshen watan jiya ga mayakan ƙabilar Tajik na jihar Musuluncin yankin Khorasan, da ƙwararru suka ce ba su da wani yawan azo a gani idan aka dubi adadinsu, amma kuma suna taka muhimmiyar rawa a ayyukan soji na ƙungiyar. Ɓangaren masu fafutukan ƙasar Musuluncin na ISK mai mazauni a Afghanistan sun ɗauki alhakin kai harin na ran uku ga watan Janairu da ya kashe aƙalla mutane 95 da ke halartar wani taron tunawa da mutuwar shugaban dakarun juyujuya halin Kurdawa Qasem Soleimani, wanda wani harin jirgin Amurka mara matuƙi ya kashe a ƙasar Iraki a watan Janairu shekarar 2020. Kwana guda bayan kai harin na birnin Karman, manyan jami'an ƙasar ta Iran da suka haɗa da shugaban shugaba Ibrahim Raisi da babban kwamandan IRGC Hussaini Salami sun ce Isra'ila da Amurka ne suka shirya kai harin ba tare da bayar da wata hujja ba. To sai dai bayan mako guda ma'aikatan laƙin asirin Iran din ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ɗaya daga cikin 'yan harin kunar bakin waken ɗan ƙasar asalin Tajikistan ne wanda ya samu horo a wani sansanin mayakan ISK da ke Afghanistan inda ya shiga Iran din taɓarauniyar hanya a yankin kudu maso gabashi na kan iyakar ƙasar. A ranar Laraba ne dakaran Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da harin makami mai linzami na Houthi da ke Yemen a daidai lokacin da suke shirye-shiryen kaddamar da shi. Dakaran Amurka sun sanar cikin wata sanarwa cewa sun lura ne da tabbatacciyar barazanar da hakan ke da shi ga jiragen saman Amurka. Harin da aka kai wajen kaddamar da makami mai linzamin ya zo ne sa'o'i bayan da mayakan Houthi suka bayyana kai har-haren makami mai linzami akan wani jirgin yakin ruwan Amurka akan ruwan Bahar Maliya, suka kuma ce za su ci gaba da shammatar targon Amurka da Birtaniya. Bangaren tsakiya na dakaran ya ce USS Gravely ya harba wani jirgin yaki makami mai linzami da dakarun na Houthi masu samun goyon bayan Iran suka cillo daga Yemen. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Majalisar Dattawan Najeriya ta sake karawa kanta hutun mako guda domin shirya zama na musamman da shugabannin hukumomin tsaron kasar sakamakon taɓarɓarewar sha'anin tsaro a kasar baki daya. Kwararre a fannin tsaro da ma wasu jigajigai a kasar sun yi nazari akan wannan batu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Majalisar Dattawa ta sake gayyatar daukacin jami'an tsaron kasar ne a mako mai zuwa domin tattaunawa tare da samar da mafita kan matsalar rashin tsaro da ta addabi kasar kuma ta ƙicinyewa. Matsalar rashin tsaron dai wani babban batu ne da aka dade ana tattauna shi a zauren majalisar, inda 'yan majalisar suka bayyana damuwarsu kan yadda kashe-kashe, 'yan fashi da makami, sace-sacen mutane don karɓan kuɗin fansa da duba da yadda aka ma kashe waɗanda aka biya kuɗin fansa kansu da kuma kashe wasu shugabannin gargajiya biyu da sashi ɗaliban makaranta a jihar Ekiti da duk wani nau'i na laifuka a faɗin ƙasar ciki har da babban birnin tarayya. Sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma Ahmed Aliyu Wadada ya yi ƙarin bayani.
Tun kafin mu je hutu mun riga mun yi yarjejeniya saboda yanayin da a ƙasa ta samu kanta na rashin tsaro da sace-sacen mutane da kashe-kashe cewa za mu kirawo shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani. Amma daga time ɗin da muka fara hutu zuwa yau yanayin ma sai ta karu, ta taɓarɓare, ta fi jiya lalacewa. Shi yasa yau muka yi yarjejeniya muka yarda cewa ɗaya daga cikin ranakun sati mai zuwa za mu yi kiran shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani.
Za mu tattauna da su a bayyanar jama'a ne ko
a cikin sirri dai? In dai ba sirri ba, ai akwai abin da ba za su iya faɗi ba. Mu ma akwai abin da sun faɗi mana ba daman mu faɗi saboda yanayin tsaro. Amma yawanci abin da za su faɗi mana za mu faɗi maku saboda 'yan ƙasa su gane.
To sai dai ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya fitali ne da wannan yunkuri da majalisa ta ce za ta yi.
Na ɗauki wannan kira da majalisar ƙasa take yi wa shugabannin hukumomin tsaro a matsayin abin nan da ake cewa tabarmar kunya da hauka ake naɗe ta. Najeriya tana da iko da yanayi da ƙarfin jami'an tsaro wanda za ta iya magance wannan matsala cikin kwana 28. An cika a kai wata 6 aƙalla da kashi 65 ko 70 ko 75 cikin 100 zuwa 80. To duk abin da ka ce ka ci ƙarfin shi ka samu abin da ake cewa to 70 65 75 har 80, ai ko makaranta ne ka ci jarabawa. Kun abin da nake faɗa shine kinyi ake yi ba wai kasawa akai ba.
Amma ga mataimakin jami'in mu'amala da baki na kungiyar Human Rights Network Nura Muktar Tsanya ya nuna takaicinsa ne tare da ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shawara.
Ni abin da na fashinta gaskiyar lamari, jami'an tsaron da muke da su irin su 'yan sanda ƙwararru ne, haka sojojin mu ƙwararru ne, haka sauran jami'an tsaron mu na farin ka irin su DSS ƙwararru ne mu mun sani. To amma ya ake yi ake samun wannan matsala shine abin da bamu sani ba, kuma muke tambaye su meye mafita. Ko waɗanda suka dace a sa a gurin ne ba a sawa, ko kuma akwai wani lauje cikin naɗi wanda Allah ne masani. gaskiya ne abin da nake kira ga shugaban kasa idan da hali duk wanda ya sa aiki in bai masa yadda ya kamata ba kawai a cige shi a canza shi a sa wanda ya dace da har akai ga gaci
jami'an tsaron da ake sa ran bayanar su a gaban majalisar sun hada ne da mai ba shugaban kasa shawara harkar tsaro Nuhu Ribadu da sauransu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
A jiya Laraba ne shugaba Vladimir Putin na Russia ya sha alwashin fatattakar dakarun Ukraine domin dakile barazanar hare-haren da suke kaiwa kasar ta Russia. Yan ganawar shi da yan fafutuka da ke gudanar da yakin neman zaben shi a zaben shugaban kasa da ke tafi a watan Maris da ake ganin ba makawa shine zai lashe shi. Da aka tambaye shi game da yakin da yake a Ukraine, shugaba Putin ya ce tabbas akwai bukatar daƙile duk wata hanyar da dakarun su za su bi domin ingiza ko kuma komawa baya nesa daga yankunan Russia. Da yadda kasashen ƙetare ke samun saukin bi suna samar musu da manyan makaman atilari masu cin dogon zango da jami'an Ukraine din ke amfani da su wajen kai hari akan biranen Russia da ke zaune lami lafiya. Ya ƙara da cewa abinda dakarun na Russia ke yi kenan wato iza kiyar makiya komawa inda suka fito. Ya ƙara da cewa wannan shine makasudin da yasa dakarun su ke sadaka da rayukan su domin su kare kasar haihuwar su da kuma kare mutanen su. A ranar Laraba, shugabannin kasashen kungiyar tarayyar Turai biyar suka buƙaci makwabta da ƙawayensu da su haɗa hannu wajen samar da tallafin soji ga Ukraine, yayin da ministocin tsaron kasashen suke tafka muhawara kan hanyoyin duba yadda buƙatun makaman Ukraine ɗin yake. A cikin hubbasan nasu, shugabannin kasashen Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany da Netherlands sun kuma yi gargaɗin cewa tsaron tarayyar Turai ya rataye ne ga faɗan da aka fara shekaru biyu baya na mamayar da Russia ta yi ma makwabciyar su. Kasashen sun rubuta a mujallar Financial Times cewa samun damar su ga ci gaba da tallafawa Ukraine a ci gaba da faɗan kwatar ƴancin ta a yayin bazara da ma lokutan gaba abu ne da ya zama wajibi kuma abu ne da ya zama na yi makai a kasashen wato ga tsaron tarayyar Turai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tun bayan da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka sanar da ficewa daga kungiyar ECOWAS ko CDAO, wasu 'yan Niger sun yi murna da wannan mataki, yayin da wasu kuma suke gani halin matsin da ake ciki ne kawai zai ƙara muni sakamakon matakin. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matakin ficewar jamhuriyar ta Nijar tare da kasar Mali da kuma kasar Burkina Faso daga kungiyar tarayyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka CDAO ko ECOWAS ya biyo bayan watanni shida na zaman doya da manja tsakanin jamhuriyar ta Nijar da kungiyar ta ECOWAS. Biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli na shekarar 2023, matakin da ke ci gaba da samun mayar da martani tsakanin 'yan ƙasar Nijar.
Daga kungiya ne muka hita, yanzu abin da ya kamata a yi la'akari da shi bisa kan wai dokokin jayewa. Menene doka ta ce in wata ƙasa ko wasu ƙasashe sun ce za su jayewa? Kenan sai a diba kowa a diba haƙƙin shi, a hidda mashi haƙƙin shi, kuma kowa ya kama hanyar shi.
wato ɓallewa daga sai dai yawa yanzu ya zan kamar na dalili na juyin mulki ma ya zan wata kamar wata garabasa hanya ce ta garabasa da aka buɗa na soja na damu su samu daman komowa bisa iko ko da kai ba sita sai dai wanka ka so ba ko da kai iyaka kai kana son ka zo iko ka san da idan kai juyin mulki kai ta sai dai yawa ka kana cin nasara kana samun goyon baya kenan kaga sai dai yawa gaba ɗayanta idan aka yi sakaki za ta wargaja.
Wannan matakin na ficewar waɗannan ƙasashen uku na yammacin Afirka daga ƙungiyar ta ECOWAS ya biyo bayan kusan shekaru 50 da kafuwar ƙungiyar.
Abu ne wanda yake ana iya ai hakuri ba wani abu ne komunike ne an kai. Gwamnati cani shi nauyin ƙasa da nauyin duka makomar ƙasar ga tamu da al'ummarta bisa nauyin wuyan cani suke yayi hakuri a dawo bisa ga wannan mataki.
Ai an riga yanga ba za ta shi ba. Wannan ga shigo a cikin IOS marhaba. Muna zaton ku ana samun ba a rasa ƙasa biyu uku hudu wanda za su biyo mu don da su mutanen ECOWAS sun san matsayin da Allah ya ba Niger da Mali da Burkina sun sani.
Yanzu dai ana iya cewa kungiyar ta sai dai yau ko ECOWAS mai mambobi 15 da kuma al'ummomi fiye da miliyan 300 a baya ta rasa mambobinta uku. Duk da cewa kungiyar ta ECOWAS ta bayyana cewa a shirye take ta bi hanyoyin sulhu na ganin waɗannan ƙasashen uku sun dawo gida.
Madalla a gaida Yusuf Abdullahi da ya hada wannan rahoton. A tare shirin taskar VOA na talabijin na wannan makon don ganin wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka mata a kasar Ghana suna nuna hazaka sosai a fannin sana'a da neman abin kai sai dai sun bayyana cewa sun dandana kudinsu a shekara da ta gabata. Wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin kasar za ta iya dauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Sai matan da suka hada da ƴan kasuwa Hannatu Mahmud da Samayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa
yanzu mata suna son makeup dinki fashion dinki kenan fashion aha isa inda aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines kwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai eso ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani
ayyuka dai kamar makeup
haka gadinki
ka sunan dai
maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne amma sai sun ki so ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help a lot ya bari irin yawon banza ana abin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan zo kana
su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jellin ta bai wuce $10 $20 $50 ba ya ra'ayi gwamnati ta taimaka musu
ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan da ba interest an interest free loan bai ba interest free loan which means ba ba interest
kan ba wani riba
kudin nan dai da da'a baka kai aiki da shi wani kuma an ya ba su in a form of kayan da suke sayarwa misali suna sayar kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya shi a ba su yanda da su suna biyan shi kada in daily ne weekly ne saboda a karfafa jallin ya zauna aha kuma ya kamata a waye mamata kansu because kana zama abinda kake tunani in me shi ko in babar ya ga muhimmancin abinda yake yi ba aka bar mata su san kaman they are capable of everything sun iya su yi komai komai da suke son su yi in suka tashi suka saya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balle Ghana it's about reading me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda ko dinki yo na iya yin dinki button because of one course da nayi a JHS yeah isa in ka develop in da na develop interest da your dinki nake yi isa
a sai technical school so na
JHS ma suna wani abu kaman
vocational
studies haka home economics the BDT nan kaman for mazane carpenter da shi
mata ma wayan suna yi but I think in maka JSS mu ce ke general arts ko science akwai wani vocation ciki ate akwai wani abu da
so that dole ne we continue from JHS
just to SS kaya yi kaman shede da kai home econs
kawai SS kaya yi wannan particular aspect it should cut across
isa ko ke science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure manicure ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty
aikin offices ko ina ya choke without protocol baka samu aiki isa lazy kana school kaya an gwada maka yanda ake meat pie cake kaya irin wannan pastries din nan ka kaya in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba
ka
kafa table ka yi
meat pie ma
abinci ne an sai a daily bread
mutane na wasu ba da zaka rufa mu
kan ka yi da shi ya ka maybe ka zo ka samu aikin gwamnati
ya abar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kaman dole shi ka je IP office dole abar mutane su san kaman abinda ka koyi duka office ɗinka ne wudi abinda kake yi duka shi ya kamata kai and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce
pressure
for su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
don yawa
taxes na kashe mu we are dying
duba just yaushe ranar Monday na je cire kayan airport duty as at 2020 in Niger Clerk Higher Airport Customs 150 cities 450 500 cities baka biya ba baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something yayi too much
we can go yes
yayi too much
we can go kai
riba
na is not up to 80 cities gari ganga
so don't maybe cause amori ganga mu doke shi 150
ko 200 riban kai kenan fa
amma kudin duty na daga biya yafi kudin rigan ma
it's
a yana buy business kuma yana very difficult ba
kudi ne mu wish kaman kan dollars ki sai rigan na misali $50 ko
$50 kaman na $10 ka sai amma da ka biya shipping da clearance ya kai $30 which is very bad.
Isa ka said da kai an kisani ba ma duka ne kina kawo wa dai kare ba. Isa kudin ki ya choke. Sannan in ba ki take ba kin yi ba ya kawo ni lokaci kin yi clearance kin rage kayan saboda a sai isa ka zo kaga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba. Balle ma mu zo mu yi batun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing
ba mu cin dollars Ghana
amma
ka jira ka cire kaya an ce maka dollar ya hau aba ina gaskiya nan ga custom ya ce maka dollar ya hau kuma garin ga ba dollar muke ci ba she me she ce kaman tun da dai ka aika kayan nan from chan either dollars kake she mu ce mobile money muke yi ko bank transfer nan kuma cedis muke aikawa don cedis muke cin garin ga ba dollars sai ka kamata su duba su yi wani abu airport suna kashin mu it's too much
it's like kind
of shawara ta ku bawo gwamnati da matan ma duka da ke
gana. Gwamnati tax, in ya rage tax like aikin mu ya yi, mata kuma su rage cin kudin aiki. Kana aiki baka cin kudin. Sometimes it's tempting, akwai abin da kake son kai, abin da kake so, amma ya kamata aiki ya zauna. In gindin aiki ya zauna, to ana iya a ci komai daga ciki. In ba haka ba kullun ka yi ta aiki da ba.
Wani na nan maybe yana sadda ligan gariban shi mulke shi 50 cedis cire bigan abu ba ko abin ya fi 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ne ya kare kan riba profit nan ko ya doki ya sai meanwhile baka kai wurin ba isa muna sometimes muna yin certain things above our standards she da memu
ta wani shawara za ku ba wa mata
matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusin ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kaiya kaje kai da kanka kaje ka nemi wurin dinki ka koyi dinki kisu ba wani kudi suke karba ba amma inda kace lalle lalle aikin office kaga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana gani kaman wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai the same thing but you've not met your target yet neme hanya Accra makwalla kin samu the same thing if it, even if it is a replica ayana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki sai ki saya amma kaka yi beyond your standard kadan 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 kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali nan kuma za mu sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a kasar Kamaru muna godiya ta musamman ga wakilinmu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga wannan sakon
can hakika ba da tangarda ba kalli marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa bisa tattalin neman sani ko wanne
shirin ilimi garkon dan adam shiri ne dake nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Niger da Ghana da Kamaru da Chad da kuma sauran kasashen duniya sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babangida Jibrin shirya da kuma gabatar VOA duniya a tafin hannunku
kan hakika ba da tangarda ba kalli marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a
to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Tuwa takaice Maryam Amurka ta kara zargin karin takunkumi akan gwamnatin sojin Myanmar shekaru uku bayan sojojin kasar sun kifar da gwamnatin kasar a wani juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2021 da wasu mutane da bangare hudu da ke da alaka da gwamnatin. Ma'aikatar cikin gidan Amurka ta ce matakin na baya-bayan nan zai datsi hanyoyin samun kuɗin shigar da ke tallafa gwamnatin sojin tana taka talakayan ƙasar da masu taimaka mata da kayan aikin ƙera makamai a ƙasar ta Myanmar ko Burma kamar yadda aka santa. Gwamnatin Faransa ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai ma birnin Kama a ƙarshen watan jiya ga mayakan ƙabilar Tajik na jihar musuluncin yankin Khorasan da ƙwararru suka ce ba su da wani yawan azo a gani idan aka dubi adadinsu amma kuma suna taka muhimmiyar rawa a ayyukan soji na ƙungiyar. Bangaren masu fafutukan ƙasar musuluncin na ISK mai mazauni a Afghanistan sun dauki alhakin kai harin na ran uku ga watan Janairu da ya kashe akalla mutane 95 da ke halartar taron tunawa da mutuwar shugaban dakarun juyin juya halin Kurdawa Qasem Soleimani wanda wani jirgi mara matuki na Amurka ya kashe a Iraki a watan Janairun shekarar 2020. A ranar Laraba, dakarun Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da harin makami mai linzami na Houthi da ke Yemen a daidai lokacin da suke shirye-shiryen kaddamar da shi. Dakarun Amurka sun sanar cikin wata sanarwa cewa sun lura ne da tabbatacciyar barazanar da hakan ke da shi ga jiragen saman Amurka. Harin da aka kai wajen kaddamar da makami mai linzamin ya zo ne sa'o'i bayan da mayakan Houthi suka bayyana kai hare-haren makami masu linzami kan wani jirgin yakin ruwan Amurka akan ruwan Bahar Maliya. Suka kuma ce suna ci gaba da shamata targun Amurkan da Birtaniya. A jiya Laraba, shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha alwashin fatattakar dakarun Ukraine domin daƙile barazana kai hare-hare da suke kai wa ƙasar ta Rasha a yayin ganawar shi da yan fafutukar da ke gudanar da yakin neman zaben shi a zaben shugaban ƙasar da ke tafawa watan Maris da ake sa ran shugaba Putin din ba makawa zai lashe.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi za ku sake jin mu. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da ba da umarni, da ma injiniyarmu Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.